want to go down to St. Lucia. Got Brianna, four for two. Scenery, boys, all for you. Hey! Never be like up in Villa. The boys are gangsters, tongues with the bases. Diamante, velvet blazers. Your girl needs saving, boy, go safe, safe. I'm paging the Roma, paging Sada. Hat the pom poms, call me Dada. Kiss the pom poms, a Uchi Wadla. Praise the Fada, praise the Fada. Praise Gina, Lisa, Frida. And all just sit in the back of the Beamer. Puffin' the Lala, smoking the reefer. HB shotgun, rolling the Keisha, Keisha. I got a camera in boo, but we lay low. We had our first kiss near the equator. Her mama say, mama sigh, mama sister. And this thing may never get a day off. Back in Paris with Alex for dinner. Smoking a Cuban, boy, kick your chin up. The girl in the blue dress looked like a winner. Caught my eye in the back of the mirror. Da 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 da